والصلاة والسلام على من لا نبي وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. cikin sira safa da 53 inda zamu tashi inda yake cewa qurba adul umur allati hadasat inda al hijra ambaci wasu abubuwa nan ne ko kai nan bayan ne sosai ina ka gurin alama safa tana wuce masu wancan babba 61 yawa nan wajen 50 ce hannu yawa 61 yawa ma za fa'ala abubakar inda ma wasala ila lagar yake cewa mi abubakar ya aikata lokacin da ya zo wajen kogo ya iso qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ga ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa makanaka astabiru ila kargar tsaya anan ya ma aikin Allah in tsarkake maka kogon fada khala sai abubakar ya shiga fastabarahu ya tsabtace shi kenan ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga kogon da kura da wani abin da bai kamata ba kenan ga ya ba da kanshi ko da wani maciji ko da wani abu ka annabi sallallahu alaihi wasallam fara shiga shi ya shiga da kanshi ko ma menene ne ya gyara shi da an yi so annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wannan yake nuna mana yadda suke sadaukar da kansu da bada rayuwarsu wajen kariya ga annabi sallallahu alaihi wasallam na gaba kan maka safil gari kwana nawa suka yi a cikin kogon nan salasata ayyam kwana uku suka yi wa ba'da haja ahuma al-lailu wa kharaja bayan wannan dare yazo sai suka huta bayan kwana uku nan tambaya ta ga umar farisu allazi lahiqahum wanne ne mahawaye mahayin dokin da ya gamu da su shine suraqatu ibn malik kamar da ke cikin sahih al-bukhari na gaba ma za kala abubakar li rasulullah sallallahu alaihi wasallam da mara suraqa mi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ma abubakar lokacin abubakar ya ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ga suraqa qala an abubakar ya ce ne ya rasulullah ya ma'aikin Allah haza talabu qala lahiqana ya rasulullah wannan me nema ne wanda ya gamu da mu a talabu da wasali duka sama kenan me neman mu ne nan ce a talabu kuma shi neman karan kanshi in amma lamakin darin yace fa qala sai ce la tahzan kada kai bakin ciki ka samu damuwa inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu ma za hadasa lil fars inda maktaraba minhum mi ya faru ga mahayin dokin nan shi suraqatu ibn malik lokacin da yazo kusa da su yace da rasulullahi sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya mushi muguwa da fasakhat yadul farsi fil ardi sai hannun dokin ya lume a cikin ƙasa kafahuwan doki na gaba su ake cema aliyad hannuwa da kowace dabba mai kafa hudu guda biyu na gaba su ake cema aliyad dokin su ne hannuwanta ma'ana na gaban suka nitse tun na gaba sun nitse kuma ba zancan tahiyya yace na gaba ma za kala suraqa inda ma sahat ida farsihi mi suraqa ya fada lokacin da hannuwan dokin shi kafin shi na gaba ma'ana suka nitse kala sai yake cewa shi mai dokin kada almuta annal lazi asabani bi du'aikuma na sani cewa wannan abin da ya samu dokina da muguwa addu'a ku ne fadullahi haita ku yi mini kyakkyawar addu'a ku roka mini Allah yace wala kuma ala an aruddu nasa an kuma in kuka mini haka na muku alƙawarin zan maida mutane a gare ku kenan sai in je in ce musu ku koma bangan so ba nan wajen ba suke sukai fa da alahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa adlakahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi kyakkyawar addu'a sai ya sake shi kaga sai ya saki shi wannan mutum kaga cika alƙawari na annabi alaihi salatu wasallam su bi ne suka ga dama suna iya kashe shi a matsayin shi na dan leken asiri amma sai suka bar shi tahiyya fa adlakahu ya sake shi fakana awwalun nahar saboda siqa da Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da ita ya san ba abin da zai same shi abin da Allah ya kadarta fakana awwalun nahar jahidan ala nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam kana akhirun nahar harisan lahumma ya kasance shi yanzu wannan wata mu'jiza a farkon muni da sahi ya kasance mai neman annabi ne yana yakar annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma a ƙarshen muni marece ya zama na mai gadin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya taho da muguwan manufa amma mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta sa dalilin dokin shi da ya nitse ya koma shi yake gadin su shi zai hana masu zawwa wajen sa daga cikin kafara shi yasa Allah madaukin sarki yana da ikon ka biya ya gare shi ka fawwada mishi lamarin ka zai kasance ya kama ka mahuta ta inda bakka zato ka tsammani gashi makiyi ne wanda yazo neman kashe ka labarin a kashe ba makiya labari su zo su kashe ka kuma shi ya koma ya zama mai baka gadi da kariya man hiya al-mar'a allati marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi khaymatiha wace ce macen da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce da hema tafi dariqihi a cikin hanyar shi ilal madina zuwa madina ita ce ummu ma'abat fa sa'alu in kana inda hada mun sai suka tambaya in ya kasance a wajen ta akwai abinci fa atazara bil jadbi tam musu uzuri da cewa hali ake shekara hali ce bata da abinci fa nazara rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila shatin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya duba wata akuya fa qala sai ce ma hazihi micece wannan qala tace hazihi shatun khalafa hal jahad wannan akuya ce wadda wahala ta gamu da ita fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kaman nan me wannan yake cewa khalifa shine kana tare da abin baka rubu da shi ba ko da yaushe yana kaman matsayin abokinka kamar yadda wannan yake faɗa a cikin baitin shi in ya sai yake faɗa cikin diwanin shi khalifa garamin din nabi mutayyam kuma abucin bege kenan yana tare da bege ko da yaushe shi ma nan khalafa hal jahad wadda wahala tana tare da ita ko da yaushe fa qala sai ce har fi halabun shin akwai nono tare da ita qala tace hiya ajharu min zalika ai wahala ta wuce nan ba zancin a samu nono gare ta fa qala sai ce ata'azanina an ahlu biha kina bani izini in tatsaita fa qala sai tace in ra'aita biha halaban fa halaba in kaga abin tatsa jikin ta yake tatsa tunda ana zancin ga ta tana kusan mutuwa kana zancin a tatsaita fa masaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biyadihi dar'aha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shahi dar'aha hantsar ta biyadihi da hannun shi hantsar sai akuyar wannan wa sammallaha ya yi bismillah wa da ayi addu'a fa darrat sai ta bubbugo da nono fa da abi ina illa ha sai yace ta kawo mishi makayi nata fa halaba fihi sai ya tatsa a ciki fa saqaha ya shayar da ita ta rauya sai da ta koshi daga adalci su sun zo da bukata amma mai akuya aka fara da ita sai da ta sha ta koshi wa saqa ashabahu ya shayar da sahabban shi har ta rauya sai da suka koshi sun mashariba sannan shi ma ya sha wa halaba fihi saniyan ya tatso tatsa ta biyu hatta mala alaina ya dai cika makayin wa taraka ulaha sumarta lu sai bara mata akuya ta sannan suka tahiye su ma za fa'alta mun ganshi wannan sahih al-bukhari ina da rasulun ma za fa'alta inda ma qadima zawjuha mi ta aikata lokacin da mijinta ya zo yace akhbaratu billazi hadasa min muhammad sallallahu alaihi wasallam ta bashi labarin abin da ya faru daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ga akuya nan shi ya mata addu'a nono ya bubbu yace wallahi inni la arahu sahiba quraishin allazi tadlubu yace ni ina gani ina rantsuwa da allah mutum nan na quraishawa ne wanda quraishawa suke nema ma'ana sai ya ji labarin cewa quraishawa suna neman shi ya gudu ya bar makka yace ina ga kawai shi ne tunda ma'ana ya shahara da sanin mu'ujizojin shi da abubuwan da suke faruwa tare da shi ma za ka ne kulu abubakar idza salu ahadun anan nabi su ani muhammad nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mi abubakar yake aikatawa idan wani ya tambaye shi game da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kulu sai yace hazar rajulu yahdini sabil wannan mutumin shi yake shirye da ni hanya qala sai yace fasibun nasu annahu ya an dariq sai mutane suke zatan cewa yana nihin cewa hanya yake ni wa inna ma ya ani sabilal khair abinda yake nihi hanya ta alkhair duk wanda ya gamu da shi su bisa san annabi sallallahu alaihi wasallam to in sun gamu da abubakar wannan wane ne tare da kai dan kai faɗa cewa muhammad ne ko wane ne sunan shi zai abun nan kuma bai yi ƙarya ba yace kaza sai yake yin tauriya wannan kawai wani mutum ne wanda yake nuna mana hanya shi yana nihin hanya ta alkhairi ta addini su suna tunanin ko hanya ta wucewa na dauko shi ne kawai nuna mana hanya wucewa yace uzkur ba'd al-fawaid al-musammida min hijrati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ambacho su fa'idodi daga cikin wanda aka binciko su daga hijran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na farko mashru'iyatul hijra shar'an tuwariyin hijra min badal al-kufr daga garin kafirci ila badal al-islam zuwa ga garin musulunci wa takunu wajiba tana kasancewa wajibi ce alaman ya kadiru alaiha ga wanda yake da iko akan tawala mikinu hu izhari dinu bai yiwa ya bayyana addinin shi a inda yake qala ta'ala allah yake cewa annal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusuhum lalle wadanda mala'iku suke amsar ransu suna masu zaluntan kansu ma'ana zaluntan kansu bi tarkil hijra da barin hijra ba su yi ba ba uzuri kuma qalu sai su ce masa fima kuntum a cikin me kuke buku hijra ban bi sha'aninku qalu sai ce kunna musada'afina fil ard mun kasance mu masu rauni ne abin raunanawa ne abin kasa ban mu da ikon yi qalu sai su ce masa alam takun ardullahi wasi'atan shin kasar Allah ba mai yalwa bace fatu hajiru fiya ku yi hijira cikin ta inda kuke an hana ku ku yi addinin ku ku bayyana shi ba kasa Allah mai yalwa bace ku yi hijira fa ulaika ma'awahum jahannam wannan makoma su ita ce wata jahannam wa sa'ad masira tur da makoma yace wa haza wa idun shadid wannan mummunan narko ne mai tsanani wa tustahabu liman yaqduru alaiha mustahabbi ce ga wanda yake da iko akan ta lakinnahu mutamakkinun min izharid dini amma yana da damar ya bayyana addinin shi duk a kasar da ya zama ko ta kahure ce kana zamne ba in ba a barin ka ka bayyana addinin ka kai shi yadda ya kamata da sallolinka da azuminka da ibadarka to wannan wajibi ne kai hijira ka bar gurin nan haramun ne ka zamna saboda wata maslaha ka ta duniya amma in ya zamana ana barin ka ka bayyana addinin ka ba mai hana ka to nan kuma ta zama mustahabbi wal hijratu farida ala hazihi al umma min balad al shirki ila balad al islam yace hijira farilla ce ga wannan al umma daga kasar kahurai zuwa kasar musulunci وهي باقيه الى ان تقوم الساعه هجره تنانن har zuwa tashin kiyama qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tanqadu al hijra ta tanqadu tauba hijra ba ta yanke sai tuba ta yanke wala tanqadu tauba ta tazulu shamsu min magharibiha tuba ko ba ta yankewa sai rana ta huto daga yammata ma'ana lokacin da aka abin kiyama ta zo manyan alamun kiyama wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al hijratu baqiyatun ma qutila al arab hijira tana nan wanzazziya ce matukar ana yakan larabawa na biyu matukar akwai yaki akwai jihadi to ana hijira tana nan tunda za a samu wani gurin da na kahurai ne ba su bar musulmai su yi addinin su fa'idodin ne duka asani wannan duka fa'ida ta harko ce daga cikin fa'idodin hijira na biyu an yi kun tikaruna ala Allahi duna itimadana ala al-asbabi ya kasance dogaran mu musulmi ga Allah ne ba mu jingina ga wasu sababba ba duk wani abin da ya kasance kaza sababin kaza ne to ba ka dogara ga sababin ba shi karan kanshi ana so ka dogara ga sababin kuma ka mai da lamarin ka ga Allah an ce da nema ake samu to ka tashi ka kama hanyar neman kuma ka ba ma Allah zaben shi ka ba Allah sha'anin shi kasancewa ba neman ba yake baka na gaba al-junud allati yakhzul biha al-ba'dul wa yansuru biha al-haqq laysa da maqsurata ala naw'in mu'ayyanin min as-sala yace rundunoni ko kuma sozawan da suke da su ake karya ƙarya yakhzul ma'ana a tabar da ƙarya ƙarya ta tabe wa yansuru biha al-haqq ba ma gaskiya nasara laysa da maqsura ba ta kaitatta bace ala naw'in mu'ayyan akan wani nau'i ayyanan ne min as-salahi na makami ba cewa akai ba sai mai makami kaza yake samun nasara wala suratun khasa min al-khawariq ba wata sura ke bantacciya ba ta keta al'ada Allah yake cewa ma ya alamu junuda rabbika illa ba wanda ya san rundunonin ubangijinka sai Allah wa man nasara Allah li nabiyi wa min nasara Allah li nabiyi a ama an uyunu adai wa qaribun minhu na daga cikin kaga nasara da Allah ya ba manzon shi yan makabtar da idan makiyan shi kuma gashi a kusa da shi suka kasa ganin shi kenan wannan yana cikin nasara ta Allah ba tun ba makami bane na hudu annal jundi as-sadiq al-mukhlis soji mai gaskiya na musulunci mai ikhlasi yufji qa'idahu bi hayatihi yana iya hansar da rayuwar shi ya bada rayuwar shi ga wanda yake shugaban shi ne wanda ya kasance shugaban shi ne wannan a cikin nan ga ware da yahudawa suka dauko siffa ta karantar da sozawa duk wanda gani soji an dora shi akan a shirye yake akan ya rasa rayuwar shi ya rasa komai bai dauran shi a komai ba akan zai bada rayuwar shi akan shugaban shi to wannan da musulunci ake ma musulunci ya san da wannan yace fa fi salamati wa fi salamihi alqa'idu salamatu da'awa in aka samu soja ya kasa salamatu alqa'idi aka samu shugaba ya kubuta to da'awa ta kubuta in ya zama na shugaba an kowa ya goce ya tsere an kashe shi kenan da'awa babu ta abin nan ta halaka yace wa fi halakihi khazlanu hawa wa hanu a cikin halakar shi kuma akwai tabewar abun nan da kuma rauni na da'awa fa ma fa'alahu aliyu lailatul hijra ce abinda aliyu ya aikata a daren hijira min naumihi fi firashir rasul sallallahu alaihi wasallam da yayi barci a shinhudan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tadhiyatuhu akwai bada kai bi hayatihi ga rayuwar shi fi sabilil ibqa'i ala hayatir rasul akan hanyar a samu wanzuwar rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya bada tashi rayuwa na biyar fadlu siddiq farala abubakar siddiq radiyallahu anhu wa qad ja'at al-ahadith wa li hadisi qad dama sun zo cikin bayanin farala abubakar qala yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace banda ma wannan abun na cikin hijira law kuntum muttakhizan khalilan da zan riki wani badadai lattakhaztu abubakarin khalilan da na riki abubakar a matsayin badadai badadai khulla ita ce kololuwa matsayi na karshe wajen soyayya wanda kawai shi ɗaya kake ma wannan babu na bai da na biyu a cikin masoyanka. Na shidda ma'ana bai riƙabar saboda Allah ya riƙa a matsayin wannan. Alaina annabi zallaje du wajibi ne a gare mu zuba kokari mu kullu daga da duk abin da muke iyawa fit takhdid al-bashari wajen takhdidi wajen yin tsari na dan adam. Duk da an ce komai yin Allah ne komai Allah yake yi to amma in zakai abunka ka tsaya ka samu shi tsari ka nazama shi yadda kai a zatanka na dan adam ka dau mataki ba ka bari wa karazi ba ka ce Allah ya iya ba ka bari ba matakin da ka dauka ka ce Allah ya kare. Na bako isbatu mudan saboda gashi annabin Allah ne amma mataki suka dauka su ne da shiga kogo da zama a cikin shi kwana uku su ce ba mu tahiyyan mu kawai Allah ya kare. Isbatu ma'iyati Allah al-khalisa allati muqtadaha an-nasr wa at-ta'id akwai tabbatar da gamuwa Allah ya kasance yana tare da bawan shi wanda tana hukuntar da bada nasara da kuma taimako bawan shi mummuni wanda ya dauka dawkala a gare shi tawakkali na gaskiya to Allah yana tare da shi da nasara da karfafawa. Na takwas anna duru lati qama bihi shababu anna dawr dauran da matasa samari suka yi tsaye da shi fi tanfizi khuddatir rasul sallallahu alaihi hijra wajen zartar da khudda ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dauka ta hijra misalu daur ali kamar matsanin daur ali matashi ne da abna'i abubakar da diyan abubakar yu adu dauran da muzujiyan wannan ana kallon shi a matsayin babban dauri ne abun misali ra'il li shabab al-islam wanda shi zai jam jagora ga matasa na musulunci da inda aka samu nasara da inda aka samu taimako to shabab su ne suke da babban daurin da ya kamata su kawo ba tsahi ba ba yara ba. A wajen yan shi akwai duka Abubakar ya bi annabi ne don ya kitsa sharri ya bi shi ne don saboda ya samu hanyar da zai kashe shi. Akwai wannan.